الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى ندك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 11 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi sukan iya gabata na'am
hadisin nan da ke cewa wanda ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da ila zai rasa ko ba wanda ya fashi ko da zai rasa zuwa da
to wai dangane da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna fadlan yi masa salati hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alayya salatan sallallahu biha ashara duk wanda yi min salati daya ubangiji subhanahu wataala zai masa goma shine yace yaji wasu malamai suna cewa kuma suna ƙara wata ziyada da cewa duk wanda ya masa salati 10 Allah zai masa 100 wanda ya masa 100 Allah zai masa 1000 wanda ya masa 1000 kafada da kafada za su shiga aljanna a ranar kiyama ma'ana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati daya ubangiji subhanahu wataala zai masa goma kuma maganar cewa sai an ƙara ce maka wanda yayi goma Allah ya masa 100 wanda yayi 100 Allah ya masa 1000 wannan ya ci karo da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larauci yare ne wanda yake ma'abucin fasaha idan aka ce maka in kai dai za a baka goma ai abu ne sananne sai ka tabbata cewa in kai goma dare za a baka in kai dare dubu za a baka dan haka baki iya lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita mu duk wanda ya mun salati daya ubangiji subhanahu wataala zai masa goma kuma haka in ka koma nassi na alqur'ani ne ubangiji ta'ala yake faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki ubangiji ta'ala yace ya cancanci kwatankwacin sa su goma za a linka masa su goma haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alhasanatu bi ashri amsalha duk wani kyakkyawan aiki da bawa zai aikata to yana da kwatankwacin sa su goma Allah zai linka masa to dan haka maganar cewa in ka masa dubu za ku shiga aljanna kafada da kafada wannan bai tabbata ba a cikin wannan nassi na hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo kuma abinda muke so mu sani lalle yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati fiyayyar ibada ce wanda Allah ya umarce mu da nassi na alqur'ani haka nan da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قارن فائده انن صلاه دي فتو daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zama wajibi ya dace mumini ya lazumce shi a gane ku domin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda malamai suka faɗa suka ce al'amari ne wanda yake tawqifi dole sai ka samu dalilin da ya tabbatar da cewa ga yanda za a yi masa salati kamar yanda an masa tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani majalisi daga cikin majalis na mutanen Madina wani sahabi ya tashi ya ce ya rasulullahi Ubangiji ya umarce mu a cikin Al-Qur'ani game da yi maka salati da sallama. Sallama dai mun san yanda muke maka yaya za mu ma salati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru ya kyale ya sunkuya kansa. Zuwa can zuwa jimawa manzo Allah sai ya daga kansa sai ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid manzo Allah ya ce haka za ku musallaci wanda akwai sigogi daban-daban kusan siga ta kai 7 zuwa 8 wanda sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan siga zuwa waccan ana samun dan bambanci ma'ana bambancin wasu kalmomi kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi ya tattaro waɗannan sigogi waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji rusu akwai sigogi da dama waɗanda ba su inganta ba amma waɗanda suka tabbata sun kai kusan siga 7 zuwa 8 to anan ake buƙatar mutum ya zabi siga ɗaya kanace akan ta kuma in zaka ringa cancanzawa kuma ba laifi bane ba kamar yanda kuma haka aka fi so wanda Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman ana kiran shi Jilaul Afham fi fadlis salati ala khairil anam an gane ku sunan littafi littafi ne mujalladi guda babba ya tattaro duka abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisan da suka zo akan fadlar salatin da sigar amma galibin wasu sigogin ba su inganta ba kuma shi ba a buƙatar kari iyayen da aka tsira ka haka ake buƙatar ka tsaya to shine malamai suka ce a cikin duk abin da ya shafi ibada ma'ana sallah ko khutba da sauransu to abin da ya dace ya zama wajibi mutum idan zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zo da salatin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar haka ko cikin darasi ko kuma zaka wallafa littafi ko wani wannan in aka kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka kama sunansa sai ka ce sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin amma in dai a cikin sallah ne ko a cikin khutba to abinda ya dace ka zo da salatin da ya fito daga bakin sa kuma Hausawa suna faɗa cewa waka a bakin mai ita tafi dadi tambayar shi aka yi yaya za a ma salati yace ga yanda za a ma to da sigar da wani ya kirkira ya zo da ita da wadda ta fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ce fiyayya sigar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu aje mu dau wata siga can da ba kuma ka diba ka koma sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tattun larabawa ne irin su Abubakar su Umar da sauransu wanda Qurayshawa ne amma a ciki ba wanda ya taba kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati nashi na kanshi Abubakar bai taba kirkirawa ba ko Umar ko Usman ko Ali ko wani daga cikin sahabbai sun wadatu da sigar da ta fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takeice shi iya abin da ya tabbata a nasli nan ake buƙatar mutum ya tsaya wannan iya abin da ya tabbata na cewa duk wanda ya mun salati dai Allah zai masa goma to wannan abu ne ga duk mai hankali an ce in ka bada ɗaya za a baka goma to ka tabbata cewa in ka bada 10,000 za a baka in ka bada 100,000 za a baka kamar yadda Allah ya aje mana ka'ida man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha na'am
mana hadisi da ke magana wanda Nabi Ibrahim ya ce yana da ido biya da yurem musulmi
wannan hadisin da yake bayani game da cewa Ibrahim alayhi salam shi yake renan ƴaƴan mu'minai a aljanna. Wannan haka ne, hadisi ne tabbatacce. An gane ku? Duk dan da ya mutu na mu'mini kafin ya balaga, to wanda yana karkashin reno na Annabi Ibrahim alaihi salam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana, haka ne ƴaƴan mu'minai Annabi Ibrahim alaihi salam shi yake renan su. Na'am. Wai kamar yadda mun yi bayanin cewa haƙƙin mahaifa akan ɗansu akwai bambanci, haƙƙin mahaifiya ya fi girma akan haƙƙin uba. An gane ku? Uwa haƙƙinta ya fi ƙarfi, ya fi girma a kan ɗanta sama da haƙƙin mahaifiyar, wani haƙƙin babansa. Domin hadisin Mu'awiya ibn Haida, Allah ya ƙara masa yadda, ke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a cikin jama'a wane ne ya fi cancanta game da kyautata masa? Manzon Allah ya ce masa mahaifiyarka. Ya ce sannan sai wa? Manzon Allah ya ce masa mahaifiyarka. Sannan sai wa? Ya ce mahaifiyarka. Sannan sai wa? A karo na hudu manzon Allah ya ce mahaifinka. Wannan hadisi shi ne malamai suka tabbatar da cewa haƙƙin uwa a kan ɗa ya fi girma a sama da haƙƙin uba. Shi ne ma malamai suka ce, inda uwaye za su wayi gari talakawa ba sa iya ciyar da kansu da shayar da kansu, dole ne ɗa ya je ya ciru ya kulli ya samu musu abinci na halaka ya kawo musu su ci. Idan ya samo abincin mutum ɗaya wanda ba zai wadaci mutum biyu, malamai suka ce a nan uba sai ya dangana a ba uwa. Me yasa? Saboda haƙƙinta ya fi girma. To shi ne ɗan uwa yake cewa, kamar yadda abu ne sananne kenan, wannan hadisi ya nuna mana haƙƙin uwa ya fi girma a kan ɗa sama da haƙƙin uba. Shin to tsakanin haƙƙin miji da haƙƙin uwaye a kan ɗiyarsu wanne ne gaba? Lalle uwaye suna da haƙƙi a kan ɗiyarsu, amma duk lokacin da aka auren da mace aka kawo ta gidan mijinta, a wannan gida da take zaune haƙƙinta, haƙƙin mijinta ya fi girma a kan haƙƙin uwaye. Saboda in mace tana gidan mijinta, uwa ko uba bai isa ba ya ce ta zo yana kiranta, dole sai ta nemi izinin miji. An gane ku? Mahaifinta ko mahaifiyarta ba wanda ya isa ya bata izinin ta fito daidai da kofar gida sai da izinin miji. Me yasa? Saboda an ɗauke ta daga ƙarƙashinsu, an kawo ta ƙarƙashin kulashi, shi yake da ƴanci, yake da izini, yake da sulɗa a kanta. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace kada ta sake ta fita daga gidan miji sai da izininsa, kuma baya halatta ta shigo da wani cikin gidanta sai da izinin miji, musamman wanda mijin yake kyamar cewa ya shigo. Idan ma mijinki ya ce kaza yake buƙatar ki, mahaifiyarki ko mahaifinki ya ce kaza nake buƙatar ki a matsayinki na mumina, to dole ki gabatar da haƙƙin miji akan haƙƙin wato uba ko akan haƙƙi wanda yake na uwa. Mijinki ya sanya ki aiki kaza, mahaifiyarki ta sanya ki kaza, to anan dole za ki gabatar da haƙƙin mijinki akan haƙƙin mahaifiyarki. A gane ku? Mun yi bayani wani lokaci dangane da haƙoƙuwan miji akan matarsa, a kaɗan mun zana haƙƙi kusan 17, wanda akwai littattafai da dama wanda malamai suka wallafa akan haƙoƙuwa na ma'aurata. Sun zano haƙoƙuwan miji akan matarsa, kuma sun zano haƙoƙuwan mace akan mijinta, ita ma haƙƙinta ya kai haƙƙi kusan 15. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf, mata wato suna da haƙoƙuwa, an gane ku? Nasu kenan, suna da wa lahunna mithlu allazi alayhinna, mata suna da haƙoƙuwa akan mazansu, kwatancin abinda mazansu suke da haƙoƙuwa akan su. Don haka, amma abinda muke so mu sani, lalle idan macen aure ce, to haƙƙin mijinta ya fi girma akan haƙƙin mahaifanta. Dole mahaifinta ko mahaifiyarta ba su isa ba su sa ta wani abu dole sai da izinin mijinta, in ya ba ta izinin ta fita sannan ta fita, amma ko uwa ko uba ya ce ta fita, in dai ba izinin miji to ba ya halatta ta fita. Idan ta fita ta saba ma Allah, ta saba ma manzonsa. Don haka kamar wata mummunar husuba wadda da wasu uwaye suke ma ƴaƴansu na cewa ai miji ba uba bane ba. Wai miji ba uba bane ba, abinda ake nihi kalma ce tana da ma'ana, amma abinda ake nihi da ita ana nihin wani abu wanda yake mummuna. Ma'ana abinda suke nihi da cewa miji ba uba bane, wai in kika meka wuya kina masa biyayya, kenan wata rana zai iya maida ki gefe sannan kuma ya kawo wata. In uba ne ku shi ku, ai ba yanda za a yi a waye gari ya ce ke ba diye shi bace ba. Kalmar kaman suna amfani da ita ne akan cewa wai kada mace ta saki ta ba ta meka wuya ga mijinta, duk wani abin da yake bukata dari saman dari tana yi masa. Haka suke masa, suke ma mace mummunar irin wannan kuduwa. To ke kuma lokacin da kike gidan aure, haƙƙin mijinki yafi haƙƙin mahaifinki akan ki. Dole ki tsaya ki kula da mijinki, dole ki tattala shi. Dan kula da miji ne ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallama, wato saboda kula da miji ne ma aka tabbatar da cewa wannan, kamar misali wasu abubuwa da aka hana mace cewa dole sai da izinin mijinta da shawararsa, sannan kuma za ta tabbatar da wannan al'amura. Ba dan kuma ba, saboda haƙƙin mijinta dole ne ta tsaya ta kula da shi. Duk wani abu wanda yake ya shafi bangaransa na tawainiya da ƴaƴansa dole ne za ta tsaya tsayin daka. Na'am, me yake cewa? Wai dangane da wai jaddada daura aure da wasu suke yi, wannan sabuwar bid'a ce. Maganar jaddada aure wannan bata mata su ba. Ibadar da ake jaddadawa ita ce arwalla. In kana da arwalla ko da bata warware ba, in lokacin wata sallah ya yi ana buƙatar mutum ya jaddada arwalla. Amma duk da cewa in kana da arwallar, sake arwallar ba dole ba ne ba. An so ne a lokacin kowace sallah mutum misali ya yi arwalla. Amma maganar cewa aure, bayan an ɗaura aure a keɓanci wata rana ta tarewa a tara malamai hannu wai da sunan cewa za a jaddada aure, wannan kwata-kwata ba ya da asali a cikin addini. Wannan wata hanya ce wadda suka biyo domin abin da aka saba ba su a al'ada a ba su, na goron ɗaura aure da kuɗin fatiya da sauransu, sai a ce a zo a jaddada. Amma wannan kwata-kwata ba ya da asali. In dai an riga an ɗaura aure, to maganar a tara mutane da sunan ɗaura aure a ranar tarewa, wannan kwata-kwata bai dace ba. Sai dai ana iya tara mutane da sunan cewa biki ne za a yi, ma'ana a taya ango da amarya murna, wannan ba laifi ba ne ba. Amma da sunan cewa a zo a ƙara jaddada aure, wannan ba ya da asali, matsayinsa bid'a ne. Hukuncin yin mi? To, wani ya ji wata matsala da wani. Na'am.
Ana dangance da hadisin da suke ana kiran sallah in ce magana ta duniya.
Kamar ni?
Kiran sallah, yana kiran sallah. Sai mu ce magana ta wani rayuwa haka. Za ba ta mishi na yake shi na shekara.
In ana kiran sallah?
Bayyana magana.
Ibada ta shekara guda?
Ta shekara
40. Wai na cewa idan ana kiran sallah mutum ya yi zance na duniya, ana bata masa ibada ta shekara 40. Ya ce hadisi ne, ya ji ana faɗa ku? To lallai ban san da shi ba. Iya abinda na sani hadisin da cewa duk wanda ya yi zance na duniya a cikin masallaci, ibada ta shekara 40 tana zubewa. Wannan hadisi ƙirƙira shi ne aka yi, ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce. Kuma balma ya ci karo da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, domin ya tabbata wani lokaci bayan gama sallah sukan talo wato tsohuwar labari, har ma labarinsu wanda yake na lokacin jahiliya su sahabbai. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hane su ba game da haka. don haka zalci na duniya halak ne a masallaci, sai dai baya halatta kuma masallaci a maida shi dandali wanda yake da higa. In har ya kama a yi zance a cikin masallaci ba laifi ba ne ba a yi. To amma jama'a su maida masallaci dandali wanda za a zo a zauna a yi ta hira ta duniya, wannan kwata-kwata baya dacewa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa masallaci kusan da cewa kadai an gina shi domin sallah da ambaton Allah da karatun Alkur'ani. Ba a gina masallaci ba don a maida shi dandali na hira ko kuma a kawo wata kazanta a yaba masa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen wannan bakauye da ya zo ya yi bawali a cikin masallacinsa. Kenan tambayar kami ne ne hukuncin shiga gaban limami? Yin sallah a gaban limami haramun ne, kuma malamai sun tabbatar da duk wanda ya shiga gaban liman ba shi da sallah, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa in ka rasa gunda za ka tsaya a bayan liman, to idan ka tsaya a gabansa ka yi sallah, sallah ta yi. Don haka Ibn Abdulbar a cikin Al-Istizkar, an gane ko, wanda sharhi ne na Muwatta ta al-Imam Malik, ya kuro bayani da maganganun magabata akan wannan matsala. Domin sharaɗin yin koyi da liman, in ma kana ganin liman ko kana ganin mamun da suke biyar shi, amma ka shiga gaban liman kai baka ganin liman, baka ganin mamun da suke koyi da shi, kawai sai dai ta hanyar sauti, to malamai sun tabbatar da cewa duk wanda ya shiga gaban liman ba shi da sallah. An gane ku? Don haka bin sallah ta hanyar sauti, baka ganin liman, baka ganin mamu, to wannan kwata-kwata bai dace ba. Allahumma, amma in ya kasance misali ku ne kuke sallah kun yi sahu, wani shamaki ya dan kare daga cikin jama'ar da kuka yi sahu, wani yana ganin liman, to wannan zai zamanto kamar ka'ida ne a wajenku, tunda kuna ganin shi in yayi koyi, in ya duka kenan, shi ya ga wanda suke koyi da liman sun duka, kenan gaba ɗayan ku kuna iya duka, ko da wani shamaki kenan ya sha makance tsakanin ku da su. Kamar misali yadda muke sallah a nan, ai akwai mata a cikin gida, to ai sahunsu daga nan bakin kofa, wasu suna ganin mamun da suke koyi da liman, to don haka duk waɗanda suke gefe za su iya yin koyi da waɗannan waɗanda suke ganin liman, kenan gaba ɗaya sallar su ta inganta. Amma ta hanyar sauti, kamar yadda wasu mata suke bin limammai, suke bin masallatai, sallah daga cikin gida, wannan kwata-kwata baya dacewa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabu sawm, wanda mun kai ƙarshensa, za mu tashi farkon sabon wani littafi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kitabu salati tarawih, babu fadli man qama ramadan. Qala haddathana Yahya ibn Bukayr, قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاء متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحب فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر رضي الله عنه نئم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان قال وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرد عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي الإمام البخاري الله يجزيكم صح يا بودا وان التافي ده بسملا كمر يندى أبي أرسكي ده الآد الساعة أكل تتفن سوف غبات تم ده بفرقو هر إزوانا وان بياني يا غباتا malamai sukan buda wani littafi da basmala kafin wani bayan gama wani ba dan komai ba shine dan neman albarka game da cimma manufar da sunan Ubangiji subhanahu wataala kuma dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da takaddun da ke rubutawa yana aika ma shugabanni da sunan cewa su musulunta su kubuta game da duk wani kangi da kunci na duniya da lahira kuma bugu da ƙari dan koyi da littafin Allah subhanahu wataala al-Qur'ani domin kowace sura Ubangiji subhanahu wataala yakan buda ta da basmala to dan haka da aka gama kitabu sawm wannan littafi na gaba wanda ke bayani dangane da sallah ta tarawihi wato malam sai ya buda shi da basmala shine yace bismillahir rahmanir rahim ina fara kenan wannan littafi wanda ke bayani game da sallah ta qiyamul layl wato da sunan Allah mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada mu'minai da kafirai gaba daya wanda kuma shine ar-rahim mai kebantacciyar rahama a ranar kiyama wanda ba ta shafar kowa sai mu'mini shine malam sai yace kitabu salati tarawih, wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen sallar asham. An shafe mubtada an wanzar da labarinsa, yanda zaka kaddara haza kitabu salati tarawih, kenan wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da sallar asham. Haka a Hausa ake kiranta sallar asham, duk da cewa asham kalima ce ta barbarci, Hausa ta aruwan nan kalima take amfani da ita. Ai haka ne ko? Muna da bare-bare. Kalima asali kalima ce ta barbarci ko? Sannan kenan a Hausa ake amfani da ita ake cewa sallar asham. Domin in kace sallar tarawih ba dilar ba Hausa ba kai larabcin ne dai kake ci. To ita wannan sallah tana da sunaye da dama. Sunan ɗaya daga cikin sunayenta shine anan malam ya zo mana da shi salatu tarawih. Wanda shi lafazin tarawih jam'i ne na tarwiha. In aka ce tarwiha wato shine hutu karo guda. An gane ko? Kenan hutu, domin an ciro shi ne daga arraha. In aka ce raha shine hutu. Wanda ta samu wannan suna kamar yanda magabata farkon haduwarsu da suka yi domin yin wannan sallah, idan suka yi sallama sai a dan huta, idan aka yi raka'a biyu aka yi sallama sai a dan huta, idan aka huta kuma sannan sai a tashi a kawo raka'a biyu, har domin aka yi sai a dan huta sannan kuma sai a tashi a kawo. To dan haka sai suka ambace ta kenan tarawih, saboda hutun da ake yi kenan a tsakankanin kowace sallama da wannan sallama wadda za ta zo gaba. Ko kuma ka kiraye ta da qiyamul layl, an gane ku sunanta ne domin kasancewar tsayuwar da ake domin yin wannan sallah a cikin dare ne, don haka ake kiranta da qiyamul layl. Ko kuma ka kiraye ta kenan salatul layli, an jingina ta kenan zuwa zamanin da ake yin ta. Ko kuma ka kiraye ta tahajjud. Me ake kira da tahajjud? Ainihi an ciro shi ne daga al-hujud. Al-hujud shine wato bacci. In ka ce at-tahajjud kenan shine tashi bayan bacci, domin magabata an samu wannan sallah sai bayan sun yi bacci, sannan sukan tashi su yi duka dai sallah da yace. In ma ka kiraye ta tarawih, ko ka kiraye ta tahajjud, ko qiyamul layli, ko salatul layl. To shine anan malam sai yi mana babi na musamman, baban da ke bayani dangane da fadala ta mutumin da ya tsaya a cikin wata na Ramadan domin yin waɗannan nafilfili. Shine anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada li Ramadan, wato dangane da wato fadala ta Ramadan, ko kuma samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu li Ramadan, kenan allamu anan in ma ya zamanto li Ramadan, ai li ajali Ramadan, ko kuma ka ce li fadli Ramadan, ko kuma ar Ramadan. Naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani dangane da fadla ta Ramadan. Manzon Allah yana cewa man qamahu imanan wa ihtisaban, duk wanda ya tsaya a cikin wata na Ramadan game da yin waɗannan salloli imanan, dan gaskatawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa shi ya shar'anta ma bayansa, kuma ya musu alƙawalin sakayya akan wannan tsayawa da za su yi, wahati sabar, kuma dan neman sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba dan a ji a faɗa ko a gani a yi ba. Maza Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. Kenan anan samun wannan sakamako na gafara yana da sharadi biyu. Sharadi na farko shine imanin, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, sai ka tsaya dan imanin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya shar'anta maka, kuma kai imanin da cewa shi yayi alƙawarin sakauta ma duk mutumin da ya tsaya a cikin waɗannan dalare game da yin wannan sallah. Sannan sharadi na biyu wahati saban dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wata'ala, ba dan kar a ce wani baya zuwa yi kiyamul layli ko kuma kaje dan kai in kai a ganka a fada dan neman yaban jama'a. To duk wanda yayi wannan maimakon ya samu lada sai dai ya samu zunubi, saboda shi aiki na ibada da Allah ya shar'anta mana, ya shar'anta mana dan a yi saboda shi, kuma a nemi sakamakon wannan aiki a wajensa a gobe kiyama. Aiki na ibada idan ka yi shi dan neman duniya, to wannan iya abin da yake kan bawa shi ne zunubi, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana, kamar yadda yake cewa man kana yuridu lhayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa badilu ma kanu ya'malu. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kasance yana nihin rayuwa ta duniya da kawarta kenan da aiki wanda yake da lahira, aiki na ibada. Ubangiji ta'ala yace nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, masu yin aiki dan neman duniya dan a yabe su a nan duniya, kuma alhali aiki ne na ibada, Ubangiji ta'ala yace za mu cika musu sakamakon su tun a nan duniya. An gane ku? Wa hum fiha la yubkhasuna, Ubangiji ta'ala yace a duniya ba za a tauye musu aiki ba, za a cike musu a sakamakon ayyukansu, amma a nan duniya. Ubangiji ta'ala sai yace waɗannan a lahira ba su da komai face wuta, kuma duk abin da suka aikata na ibada ya ɓaci. Wannan kenan ana magana ma ainihi akan waɗanda kwata-kwata aiki da suke yi na ibada suna yin shi ne kawai don neman duniya. To wannan riyar ta kai matsayin shirka, domin za ta zubar da dukkan aiki gaba ɗaya. In kuwa ya kasance mutum ya yi ne don Allah kuma don mutane su yaba, to wannan ba shi da sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan aiki, amma ya tabbatar da cewa yana da zunubi, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa ana agana shuraka ya ana shirk. To don haka shi ne a nan manzon Allah ya ce man qamahu, ai duk wanda ya tsaya a cikin wata na Ramadan imanan dan gaskata Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa shi ya shar'anta masa, kuma shi ya masa alƙawalin sakamako akan wannan ibada, wa hatisaban kuma dan neman ladansa, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. A hadisi na biyu a babin riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. To dan haka wannan shine ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da sakamakon da ake samu game da qiyamul layl, ma'ana sallah ta ashar da ake yi a cikin wata na Ramadan. Tare da cewa malamai sun yi bayani dangane da abinda za a gafarta masa na zunubinsa, malamai suka tabbatar da cewa duk irin waɗannan ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa duk wanda ya aikata kaza za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa, wannan ya keɓanta ne da ƙanƙanin zunubai. Ƙanƙanin zunubai, in aka ce ƙanƙanin zunubai shine duk zunubin da Allah bai yi alƙawalin wata azaba akan wanda ya aikata a nan duniya ko kuma a makoma lahira, ko kuma an gane ku, duk zunubin da Allah bai yi kashedi yayi barazana cewa duk wanda ya aikata kaza ga uqubar da za a yi masa a nan duniya ko kuma a gobe kiyama, to wannan malamai suna lissafa shi a cikin ƙanƙanin zunubai. Amma in aka ce babban zunubi shine duk zunubin da Allah ya yi alƙawalin wanda ya aikata a duniya ga abin da ya cancanta na azaba ko kuma a makoma lahira, ko kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba shi ba wanda ya aikata kaza, ko Ubangiji ta'ala ya ce ba ni ba wanda yake aikata kaza, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi la'anta akan duk wanda ya aikata kaza, ko kuma la'anta ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan duk wanda ya aikata kaza, ko kuma a ce duk wanda ya aikata kaza Allah ya yi fushi da shi, to wannan yana nuna cewa manyan laifuka ne, kamar yadda malamai suka bi diddigi suka fitar da ka'idodin da suke tabbatar daga hanyar da ake gane babban laifi. to shi in babban laifi ne mutun ya aikata in wanda ake yin haddi ne idan ya tabbatar da kansa aka zartar masa da haddi to wannan haddi da aka masa ya wanke shi ga madaddatun wannan laifi Allah ba zai bincike shi da shi ba a gobe kiyama misali barawo yayi sata aka yanke masa hannu to wannan yanke masa hannu da aka ya goge masa laifin wannan sata dai Ubangiji ta'ala ba zai kama shi da laifin sata a gobe kiyama idan mazinaci ne yayi zina aka kama shi aka jajjefe shi in wanda ya cancanta a jajjefe shi ne wanda ya taba yin aure wannan jajjefewar da aka masa ita ce kankarar zunubin sa a lahira Allah ba zai bincike shi ba da laifin zina kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi da cikin wannan littafi na Bukhari manzon Allah yake cewa man asaba min zalika shay'an bayan ya ce bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum bi zalika fa ajruhu ala Allah wa man asaba min zalika shay'an fa ujiba fi dunya fa huwa kafaratun la wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a fa anhu wa in sha'a aqabahu da bazan Allah ya zalo yace ku yi mubayi'a da ni akan cewa ba za ku yi sata ba ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku yi kisan kai ba ba za ku zo da wani yankin ƙarya da za ku yanka tsakanin hannuwanku da kafafuwanku ba za ku saba ba game da duk wani abu wanda yake kyakkyawa wanda aka umarce ku da yi bazan Allah yace duk wanda ya cika da wannan mubayi'a sakamakon ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wataala sai ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin haka yayi sata ko yayi zina manzo Allah ya ce aka tsaida masa haddi a nan duniya manzo Allah ya ce fa huwa kafaratullah wannan haddi da aka masa shine kankarar zunubi Allah ba zai bincike shi ba da wannan laifi a gobe kiyama manzo Allah sai ya ce amma duk wanda ya aikata wannan aiki Ubangiji ta'ala ya rufa masa asiri ba a cafke shi ba ya mutu akan haka kuma bai tuba ba to al'amarin shi na ga Ubangiji in ya ga dama ya masa rangwame in ya ga dama ya azautar da shi gulgudin laifinsa to dan haka kenan babban laifi hanya ta samun kankarar zunubi shine kenan inna haddi ne azartan ma da mutun haddi kamar yanda wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi na aikata laifi laifin da ya cancanta azartan mu da hukuncin Allah tace ya rasulullahi ina buƙatar ka wanke ni ta tabbatar da cewa ta yi zina tana da ciki manzo Allah sai ya kirayi waliyinta ma'ana wanda yake kula da al'amarinta manzo Allah ya ce ku kyautata mata ku kula da ita ku kyautata mata in ta aihu ku zo min da ita an gane ku wannan dan kada su wulakanta ta su kaskanta ta a sanadiyar ta aikata wannan laifi manzo Allah ya ce a'a ya ce ku kyautata mata shi so da yawa mutum idan yayi laifi idan aka kyamace shi wanda an tabbata kyamar ba za ta yi amfani to wani yakan iya ƙara zurmuwa ya ci gaba da aikata laifi so nawa mutumin da yayi laifi idan aka watsar da shi yake maida wannan laifi sana'ar shi amma idan aka jayo shi jiki aka galgade shi aka nuna masa kuskuren da yayi a nuna masa hanyar da zai bi Ubangiji ta'ala ya yafe masa to wannan shine to anan manzon Allah ya ce a kyautata mata da a kyautata mata lokacin da ta aihu in kuma mace ta aihu da dole sai ya zamanto kenan an kai ya kai lokacin da ya wadatu da shan nono sannan ake zartar da haddi aka zo da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar mata da haddi aka jijjife ta har ta mutu manzo Allah ya wuce gaba zai mata sallah Umar ya janyo shi ya ce ya rasulullahi yanzu sallah zaka mata tu salli alaiha wa garzana bayan ta yi zina zaka yi mata sallah manzo Allah ya ce ya Umar abinda nake so ka sani yace wannan mace da kake gani ta tuba tuban da za a kasa shi ga mutum 70 daga cikin mutanen Madina manzo Allah ya ce ya isa ya dauke zunubin su ma'ana jigajigan munafikai waɗanda suke na Madina a samu mutum 70 waɗanda suka kafa wutar kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana kalmar ta la ilaha illallah akan harshe tare da cewa sun goye kafirci a cikin zuciya to wannan tuba na ta manzon Allah yace da za a kasa shi ga mutum 70 ya isa ya wanke su a wajen Allah to don haka haddi yana ɗaya daga cikin abin da ke wanke bawa game da babban laifi abu na biyu wanda yake wanke bawa game da babban laifi in har ba a danke ka ba to ka tuba zuwa ga Ubangiji ka kaskanta kai zuwa ga Ubangijin ka ka tuba kai niyyar wannan aiki ba za ka koma ba kuma take yanke ka dina sannan kuma kai nadama menene nadama ka samu damuwa a cikin zuciyarka game da wannan aiki da ka aikata sannan kuma ka biyo baya da aiki wannan da ayyuka waɗanda suke na ƙurai to duk wanda ya cika wannan sharuɗa guda uku in dai laifin tsakanin shi da Ubangiji ne to Allah zai yafe masa dan in har ba a cauke ka ba to abinda ake bukata ka rufa ma kanka asiri ka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala sannan abu na uku wanda yake kankare babban laifi in bawa ya mutu akan haka bai tuba ba to idan rahama ta Ubangiji subhanahu wataala ta cin masa Allah yana iya masa afuwa akan duk abin da ya aikata na laifi Allah ya yafe masa ko da laifinsa ya kai cikin sammai da ƙasai amma in kasance an gane ku kenan tuba ko haddi ko kuma fadla ta Ubangiji subhanahu wataala to amma su waɗannan kankanin zunubai ayyuka na ibada da Allah ya shar'anta mana wannan su suke kankare wannan laifi daga wannan sallah zuwa sallah ta gaba na kankare ma bawa duk abin da ya aikata na kankanin zunubai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli lokaci biyar da juma'a zuwa juma'a ta gaba da azumi na ramadan zuwa ramadan na gaba na kankare ma bawa zunubai amma da sharadin in ya nisanci manya-manyan zunubai to shine anan ke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sakamakon wanda ke tsayawa a cikin danare na ramadan game da yin waɗannan salloli Ubangiji ta'ala yana kankare masa abin da ya gabata na zunubansa to malamai suka ce in aka lada ma aka bincika mutum ba shi da kankanin zunubai yaya za a yi suka ce anan muna kaunar Ubangiji subhanahu wataala ya sassauta masa manya-manyan zunubansa an gane ku domin Ubangiji subhanahu wataala duk abinda bawa ya aikata na lada ko zunubi Ubangiji ta'ala baya tauye masa zai cika masa sakamakonsa sakamako wanda yake cikakke ko kuma a ɗaukaka darajar shi a ƙara ɗaukaka matsayin shi a gidan aljanna to an samu kamar ziyada ta wasu hanyoyi da cewa gufira lahu ma taqaddama min zambihi cewa wa ma ta'akhkar duk da cewa wasu malamai sun inganta wannan riwaya amma wasu malamai sun tafi akan cewa duk nassin da yazo cewa gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkar suka ce wannan wa ma ta'akhkar mai dashi gefe domin abu ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya masa alƙawarin gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkiri kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar dan haka kuma malamai waɗanda suka inganta suka ce anan wa ma ta'akhkhar kin kafin ka aikata aiki yaya za a ce an gafarta maka shi malamai suka ce abinda abin yake nihi in zunubin yana aukuwa kenan yana zawwa kuma ya zo ne a matsayin an gafarta ma bawa kana aikata laifin tuntuni Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka kamar yanda wanda suka halarci yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yana cewa Ubangiji ta'ala ya tsinka ya su da rahamarsa yake cewa i'malu ma shi'tu faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so tabbas na gafarta muku wai ba ana nihin cewa ba su aikata duk abin da suka ga dama tare da cewa kuma bai ma dace ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu ayyuka waɗanda ba su dace ba anan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala game da waɗannan jama'a waɗanda suka halarci yakin Badar kuma a nuna mana matsayin su cewa Allah ya yi alƙawarin gafarta musu ma abinda zai zo gaba in sun aikata to dan haka wannan hadisi sai ka sanya shi a layin dalilan da suke nuna fadla ta tsayawa a cikin wata na Ramadan game da waɗannan salloli da ake kiran su asha shine anan ibn shihab sai yake cewa fa tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wan nasu ala zalik yace an karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wan nasu ala zalika mutane suna kan haka ma'ana dina haduwa ayi sallar tarawih fa tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasu ala zalika thumma kana al-amru fi ala zalika fi khilafati abi bakr ma'ana Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wan nasu ala zalika mutane suna kan kenan dina haduwa a masallaci a yi jami'i sai yace kun makanal amru ala zalika kuma al'amarin haka yi zarci fi khilafati Abi Bakar a zamanin khalifancin Abu Bakar shi ma ba a haduwa a masallaci a yi wa sadran min khilafati Umar radiyallahu anhu anhuma haka nan da farkon khalifancin Umar Allah ya kara masa yadda shi ma ba a haduwa a masallaci a yi sannan sai wato kenan a bayan da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi kamar yadda bayani ya gabata sai aka dakatar da haka kenan manzon Allah ya wuce Abu Bakar ya zo ya gama khalifancinsa shekaru biyu da wata shida Umar ya zo a farkon khalifancin shi ma ba a haduwa a yi jami'in sallar asham a masallaci shine a wannan riwaya ta hadisi na uku a babar na Abdurrahman ibn Abdul Qari yake cewa kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu laylatan fi Ramadan ila al-masjid yake cewa na fita tare da Umar Allah ya kara masa yadda a wani dare cikin wata na Ramadan mun fita zuwa masallaci ni da shi fa idha an-nasu awza'un mutafarriquna yace sai ga jama'a awza'un kashi-kashi mutafarriquna sirrarru a cikin masallaci wani gungu anan wasu anan wasu anan sai yace yusalli rajulu li nafs nan wani yana sallah shi kadai wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahl wani kuma gashi nan yana sallah wasu jama'a suna sallah da sallar shi ma'ana sun bi shi a matsayin liman suna koyi da shi kenan jama'a sun karkasu a cikin masallaci nan wani yana yi shi kadai nan wani yana yi da wata yan jama'a can wani yana yi shi kadai nan wani yana yi da yan jama'a nan wannan yana yi da jama'a haka a cikin masallacin gaba daya lafazin ar-rahat daga mutum uku zuwa tara shine ake kira da ar-rahat daga uku zuwa tara shine yake cewa yusalli rajulu li nafsi wani na sallah shi kadai wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahat wani na sallah wata yan jama'a kuma na bin shi kenan daga mutum uku zuwa tara fa qala umar Allah ya kara masa yadda sai yace inni ara law jama'atu haula'i ala qari'in wahidin lakana afdal yace ni ina gani da a ce na tattara waɗannan jama'a gaba daya in shugabantar da makaranci guda ya shuji jagorance su kenan gaba daya su zama mamu lakana amfale ce da shi ya fi dacewa wannan Umar ya tsaya ya yi tunanin yaya ya kamata a yi inda an yi haka an tattara jama'a kenan a shugabantar da mutum da ya yi musulmanci Umar ya ce haka da ya fi dacewa me yasa saboda yin haka zai kawo haduwar kan jama'a maimakon nan wannan yana tashi can wannan yana tashi kenan a hada su a shugabantar da mutum da yato wannan shine ya fi dacewa wanda yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana sallah ta jama'a ba dan komai ba dan hada kan al'umma ta musulmi mu zama tsuntsiya madaurin ki daya jama'ar unguwa a duk tsawon yini da dare a lokaci biyar ya zamanto suna hadewa a masallaci junanmu ya san juna kowa ya san halin da dan uwansa yake ciki wanda yake bukatar a taimaka masa a kawo masa agaji za a lura da yanayin da yake ciki za a taimaka masa idan an ga wani ya fake kwana biyu za a iya bincikawa lafiya wani kwana biyu ban ganshi ba kenan kaga wannan yana nuna cewa musulunci addini ne na hada kan jama'a aka shar'anta mana haduwa duk sati ita ce sallar juma'a domin mafi yawan jama'a na gari su hade a masallaci junanmu ya san juna domin wani baka san shi ba sai domin a sallar juma'a sannan aka shar'anta mana haduwa biyu a shekara ita ce sallar idi guda biyu dan mafi yawan jama'a na gari kowa ya san kowa musulmi ya zamanto su zamanto tsuntsiya madaurin ki daya sannan sai aka hada mana haduwa ta aka shar'anta mana haduwa daya ta musamman a dukkan shekara ita ce haji wanda take hada musulmin duniya to dan haka Umar dan jin tsoron kenan rabuwar kai ta muminai Umar sai yayi kokari sai yake cewa da zan hada waɗannan jama'a in shugabantar da makaranci guda yayi musulmanci da shi ya fi dacewa anan Umar ya takaita akan cewa wanda yake makaranci ma'ana wanda ya haddace alqur'ani domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya fi cancanta ya limanci jama'a shine wanda yafi su karatun alqur'ani manzo Allah yace ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi wanda zai limanci mutane shine wanda yafi su iya karatun alqur'ani to kuma Umar hallo ya fuskanci cewa illar da ake jin tsoro ta riga ta gushi daman tsoron da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarce akan yin jami'in wannan sallah shine jin tsoron kar a farlanta ma jama'a to tunda Allah ya karbi manzansa sallallahu alaihi wasallama maganar a farlanta wani abu ta riga ta kau domin ubangiji subhanahu wata'ala kafin manzan Allah ya bar duniya Allah ya cika addininsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wanda bayan saukar wannan aya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu kwana 80 da wani abu ubangiji subhanahu wata'ala ya karbe shi to shi yasa Umar yake cewa inni ara yace ni ina gani law jama'atu haula'i dana tattara waɗannan jama'a ala qari'in wahidin akan makaranci guda ya shugabance su yi musu limanci lakana amsa yace da haka yafi dacewa thumma azama Umar sai ya dau niyya fa jama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab ya tattara su ya shugabantar da Ubay ibn Ka'ab yace kai ne limaminsu me yasa saboda Ubay ibn Ka'ab a cikin sahabbai gaba daya manzon Allah ya ba da shedar cewa shi yafi kowa iya karatun alqur'ani manzon Allah yace a qara'ukum Ubay ibn Ka'ab dan haka Umar sai ya shugabantar da Ubay kaga wannan yana nuna mana ka'ida ta musulunci ba a ba mutun jagorancin wani abu a damka masa sai in ya cancanta in ga wanda yafi cancanta to ba a dauko wani a sashi domin amana ce duk abinda ya shafi harka ta jama'a to adiba wanda ya cancanci a bashi wannan matsayi shine ya kamata a bashi in aka yi haka ne za a zauna lafiya za a tafi daidai abinda ake bukata a cin masa amma duk lokacin da aka dauki matsayi aka meka ma wanda bai cancanta ba to ba yanda za a yi a ga da kyau wanda kuma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda bai cancanci ba a bashi wani matsayi sai a dauka a bashi wanda wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ce alkiyama sai manzo Allah ya ce masa idan aka tozartar da amana sai ya ce wa kaifa iba'atuha ya rasulullah sai yake cewa idza wusidan amra ila ghairi ahli ko kuma idza wusidatil umuru ila ghairi ahli lokacin da aka ringa meka al'amura zuwa ga waɗanda ba su cancanta ba a basu to dan haka anan Umar domin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani shine Ubay ibn Ka'ab kenan a cikin sahabbai ba wanda ya dace a bashi jagorancin wannan matsayi sai shi dan haka ka'ida wanda ya karanci abu ya zamanto shi yake da haƙƙin a bashi a farko kafin a janyo wani shin sai yake cewa summa qaraitu ma'ahu laylatan ukhra yace sannan a wani dare na daban wato sai na fito tare da Umar Allah ya kara masa yadda wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim yace jama'a suna sallah da sallar wannan makarancin nasu kenan shi Ubay ibn Ka'ab da Umar ya shugabantar da shi qala Umar sai yake cewa ni'mal bid'atu hadhihi yace ma dalla da wannan bid'a ma dalla da wannan bid'a me yake nihi da bid'a ma'ana wani sabon al'amari amma sabon al'amarin yana da tushi an gane ko yana nihi bid'a a duga kenan ba a shar'ance ba domin a shar'an a larabci in aka ce al-bid'a shine kenan zawwa da wani abu ba tare da wani misali ba wanda ya gabace shi kenan iktira'u shay'i ala ghairi misalin sabiqin kaga wani abu ba tare da wani misali ba da ya rigaye shi an gane ko kamar yanzu misali ka zo da wani sabon abu ka kirkiro shi wanda babu wani wanda ya rigaye ka kira wannan abu kaga wannan alarauci bid'a ne kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci kansa cewa shine badi'us samawati wal ardh ubangijin da ya kage halittar sammai da kasai ba tare da ya ga misalin su ko wani hoton su wanda ya gabata dan haka ya ambaci kansa cewa shine badi'us samawati wal ardh saboda sammai bakwai da kassai bakwai da Allah ya halicce su bai ga hoton su ba a wajen wani babu wani misalin su da ya gabata dan haka yau inda zaka zo da wani sabon abu wanda babu wani misali da ya gabata wannan za a iya kiran shi bid'a amma a larabci amma a shar'ance in aka ce bid'a wato shine kirkira wani abu a cikin addini da sunan ibada abinda baya da tushe a cikin alqur'ani ko sunna kamar yadda al-imam shafi'i Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-i'tisam yake cewa ma'anar bid'a a shar'ance an gane ko ma'anar bid'a a shar'ance shine yake cewa me yake cewa da wani tabbani ne ma'anar bid'a a shar'ance kamar yadda al-imam shafi'i a cikin littafinsa al-i'tisam ya dan kunta mana na'am za mu tuno insha Allah kenan kamar da tarifin da kuma Sheikh Usman Ibn Fudio Allah ya ji kansa yake cewa in aka ce bid'a a shar'ance yake cewa shine kenan annabi yake cewa subhanallah ihdasul yake cewa ihdasu shay'i fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu a cikin addini wanda yana kamantacceniya da addini amma baya da tushe a cikin addini yana kama da addini amma kuma ba addini bane
na'am
an gane ko shine abinda ake nuni da bid'a a shar'ance kenan farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini bane ba to dan haka kenan anan me muke so mu gane ashe ita bid'a wadda take abin zargi abin kyama na kasancewa a cikin addini duk abin da aka zo da shi da sunan ibada wanda babu dalili a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake kira da bid'a wadda take abin zargi wanda in za zaka shekarar dubu kana kusantar ubangiji subhanahu wataala da wannan aiki ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba an gane ko ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba yawa tarifin al-imam shafi'i yake cewa in aka ce bid'a a shar'ance yace dariqatun fid dini muqtara'a tubahi shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi azza wa jalla yace dariqatun fid dini muqtara'a wata sabuwar hanya ce a bar kaga a cikin addini sai yace tubahi shar'iyya amma tana kamantacceniya da hanya ta shari'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita sai yace yuqsadu bis-suluki 'alayha ana nihi game da bin wannan hanya al-mubalaghatu kai gaya fi ta'budi lillahi ta'ala wai game da bauta ma Allah domin shi duk wanda ya kago bid'a wai abin da yake so ya kai gaya ya kai matuka a wajen bauta ma Allah to dan haka shi duk wanda ya kagi wani abu ya kare a cikin addini malamai suka ce koda bai fada ba bi lisanil maqal da harshen shi wanda yake na fada to ya fada da harshen sa wanda yake na hali cewa addinin Allah ne cika ba yana bukatar kenan a batse shi an gane ko kuma bugu da kari al-Imam Malik yace duk wanda ya rai cewa a cikin musulunci akwai wata kikkiawar bid'a to ya rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haici ubangijinsa ya buye wani abu bai isar ba menene hujjar ka al-Imam Malik yace domin ubangiji ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ubangiji ta'ala yace a yau na cika muku addininku na cika ni'mata akan kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addini al-Imam Malik sai yake cewa fa malam yakun yawma izin dinan fa yake cewa fa la yakun yawma dinan duk abin da bai zama addini bai zama ibada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda za a yi a yau ya zama ibada mudiba wannan kaida al-Imam Malik cewa fa malam yakun yawma izin dinan duk abin da bai zama addini bai zama ibada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu al-yawma dina al-Imam Malik yace ayo ba zai zama addini ba wannan fa yana fada al-Imam Malik ko yana daga cikin fiyayyen karni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada domin bayan karni nashi kamar yadda aka samu wata riwaya sai da ya zana karni uku kuma duk wata bid'a kamar wanda muke cikin ta a irin wannan dare na yau dukkan tambaya waɗanda suke malaman da suke ma kyautata wannan kin sun tabbatar da cewa an kirkira ta ne bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 400 daula fadimiyya sarakuna na fadimiyya sune suka kirkira wannan bid'a to dan haka kenan wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi cewa ai akwai bid'a mai kyau a cikin addini ai Umar ya ce ni'mal bid'atu hadhi imanan la wannan bid'a to anan abinda muke so mu gane haduwa ai sallar tarawih Umar shine ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu iske a hadisi nan gaba shine ya fara jami kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai na fitowa Abubakar ya zo ya wuce Umar da ya zo sai ya hada wannan jama'a kaga Umar ba wani sabon abu ne bai zo da shi abu ne wanda yake tincin akwai shi kenan shine ya binciko me yasa saboda illar da ake jin tsoro ta riga ta gushi kuma bayan haka manzo Allah dama ya fada mana alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai dai mun san da cewa wannan lafazi ba yana nuna cewa sahabbai suna da wata sunna ta su ta daban wanda za ta kishiyarci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunnar khalifofi waɗanda suke nagari dan ba su da wata sunna face ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sunnanta yin wannan jami'i dan haka da yaji tsoron a farlanta ma jama'a yake fitowa da bayan wucewar shi sannan Umar shi kuma ya rayar da wannan sunna kenan wannan bid'a ne a halishin larauci amma ba a shirance ba shine yace ni'mal bid'atu hadhihi ma danna da wannan bid'a sai yace wallati yanamuna anha sa'ar da jama'a suke yin bacci gabarin ta ba sa tsayawa a cikin ta yace afghalu min allati yaqumuna taji sa'ar da suke tsayawa su yi wannan sallah shine yace yuridu akhiral layl yana nihin karshen dare ai karshen dare mutane bacci suke ba sa tashi su yi wannan sallah to shine Umar yace wallati yanamuna anha kenan sa'ar da jama'a suke yin bacci gabarin ta ba sa tsayawa su yi wannan sallah a cikin wannan sa'a yace afghalu ita tafi min allati game da sa'ar da yaqumuna suke tsayawa a yanzu suke domin su kai tsaye a farkon dare suke tsayawa su to sa'ar da tafi game da tsayawa a yi sallah a cikin ta ita ce sa'a ta karshen dare domin lokaci ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ke saukowa samar duniya sauka wanda ta dace da girman sa wanda kuma a lokacin nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana kira ga bayin sa wa yake neman arziki a azurta shi wa yake roƙon gafara a gafarta masa wa yake da wata bukata a biya masa Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har al-fujr kito to shine Umar yace wallati yanamuna anha sa'ar da jama'a suke yin bacci gabarin ta wanda ita ta dace a tsaya ayi wannan sallah yace afghalu tafi min allati yaqumuna game da sa'ar da suke tsayawa su yi a yanzu shine farkon dare sai yace wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu jama'a ku sun kasance a farkon dare ne suke tsayawa su kai tsaye bayan isha suke tashi su yi kaga kenan anan yana nuna mana a tashi a karshen dare ayi wannan shine yafi to wannan kuma yana ƙara nuna mana ashe sallar duka dai ce ba maganar ayi a farkon dare sannan karshen dare bayan an yi bacci a taso a ce za a yi kiyamul layl za a yi tahajjudi wannan kwata kwata ba a samu ba magabatan ƙurai suna yin haka in ma su yi a farkon dare ko kuma su yi a karshen dare daga baya an samu jama'a a karshen dare suke kamar yadda Umar anan yana nuna musu wannan sa'a ta karshen dare ita ce fiyayyar sa'a to anan su sai su yi a farkon dare amma karshen dare ba sa tasowa su yi to dan haka dai dukkan ta sallah da yace in har ana ganin cewa misalin jama'a ba za su iya jurewa ba tun farkon Ramadan a ringa yin ta a karshen dare kenan za a iya yin ta a farkon dare domin a yalwata ma jama'a kuma jama'a su samu damar yi in an kai 10 na karshe domin 10 na karshen Ramadan sun bambanta da sauran kwanukan da suka gabata wanda ana bukatar muminai su tsaya su rayu da dararen su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake to akan iya dan canza mata lokaci daga farkon daren kenan a maida ta karshen dare domin an ribanta da abin da ake samu amma maganar ayi a farkon dare sannan kuma bayan an yi bacci a taso ayi wannan kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwar magabata an gane ko maganar a Makka ana yi ko a Madina ana yi, mun faɗa mun maimaita ba su ɗaya ba su biyu ba, ba hujja bane a cikin addini. Hujja a cikin addini me Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani, bi manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, sannan sai ijma'i na malaman al'umma, sannan sai kiyasi in ya cika sharuɗansa. To don haka shine anan Umar ya nuna mana kenan sa'ar da ta fi dacewa a yi. Sannan hadisi na hudu a baban hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla wa zalika fi ramadan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi salla a wannan salla da ya kuma a cikin wata na ramadan ne, a cikin wata na ramadan kenan. Me take nihi? Shine salla ta tarawih. To shine anan malam da ya shigo da hadisi na biyar, Aisha Allah ya ƙara mata yadda, ta ba Urwa ibn Zubair labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil layli, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakiyar dare, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito, fa salla fil masjid, manzon Allah yayi salla a cikin masallacinsa cikin dare daga gidansa, manzon Allah ya fito masallaci ya shiga yayi salla. Wa salla rijalun bi salati, jama'a da suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka je suka bi shi. An gane ko shi kadai ya fito ba tare da ya shaida ma kowa, ya zo masallaci yana salla, wani da ya hango shi sai ya ba jama'a labari, kawai sai suka zo suka kabbara suka bi shi. Fa asbaha an-nasu fatahaddasu, jama'a da suka wayi gari sai suka ringa ba da labarin cewa ai manzon Allah ya fito masallaci jiya. Labarin da suke badawa ba irin labarin da mu ke badawa bane ba yau. Mu in an yi sallah a cikin dare zaka ga mutum ya fito ai jiya he da muka kai karfe kaza a masallaci, wallahi duk na gaji. Shi so yake a yabe shi a ce yana fita masallaci. To su kuma labarin da suke badawa suna ba junansu labari ne domin a zo a ribanta da yin sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a ne wanda Allah ya hayyaa su akan kudin aiki na alkhairi, suka ringa ba junansu labari. Fajitama'a aktharu minhum, a dare na biyu jama'a sai suka hadu sama da jama'a da suka hada a jiya suka lullunka. Fa sallaw ma, manzon Allah ya fito yana sallah har sai suka zo suka bi shi, jama'ar da suka zo a dare na biyu sun fi na jiya. Fa asbaha an-nasu fatahaddasu, da aka wayi gari hallo jama'a suka ringa ba junansu labari. Fa kasura ahadul masjidi min al-lailati as-sadisa, a dare na uku wato jama'ar masallaci suka yawaita jama'a ta hadu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito, an gane ko ya wuce gaba yayin sallah, aka bi shi sallah, shi dai bai ce musu komai ba. Falan ma kanatil lailatul rabi'a, a dare na hudu Aisha ta ce ajaza almasjidu an ahadi, masallaci sai ya kasa amshi jama'a, an cika masallaci tak, an gane ko manzon Allah ya wuce gaba aka yi sallah. Wannan yana nuna mana kamar yadda malamai suka ce halaccin mutum yana sallah ka zo ka bi shi a matsayin mamu, maganar ka san farilla ce yake ko nafila ce yake, wannan duka bata taso ba kuma bai shahe ka ba. An gane ko in ka zo masallaci an gama sallah, wani yana sallah cikowa ne yake ko nafila ce yake, wannan duka bai dame ka ba, kuma damar shi ka tsaya in kai kadai ne, in ku biyu ne ku tsaya a bayan shi, kudin tura shi gaba kenan ya san ya zama lima. A wannan lokaci kenan iya abinda kuka samu in ya sarance sai ku tashi ku ciko abinda ya rage muku. Mun yi bayani ba sharadi bane ba cewa wato niyyar mamu da ta liman ta zama daidai kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka. Don haka ya halatta mai farilla ya bi mai nafila, ko mai nafila ya bi mai farilla, ko mai farilla ya bi mai farilla, kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka. Nan kaga ai ba shi bace su zo su bi shi, amma sai suka zo suka kabbara suka bi shi. Wanda Huzaifa ya taɓa bin shi, Jabir ibn Abdullah ya taɓa bin shi, Ibn Mas'ud ya taɓa bin shi, Abdullah ibn Abbas ya taɓa bin shi, kowanne ɗaya daga cikin su ba tare da shi aka fara sallar ba, manzon Allah ya fara sallar kawai sai mutum ya zo ya raba ya bi shi. to shine anan a dare na hudu kenan jama'a suka cika har masallaci ya kasa amshewa shine Aisha tace hatta kharaja li salati subhi wato aka kai lokacin da manzon Allah ya fito sallar asuba fanamma qabala fajra lokacin da ya gama sallar asuba aqbala alan nas manzon Allah sai ya fuskanto jama'a fatashahada an gane ku yayyabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda dabi'arsa ce da al'adar shi idan zai yi khutba zai ma jama'a galgadi yakan buda da yabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da at-tashahhud lafazin fatashahada shine ai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan yace innal hamdalillah kenan a farkon khutba kuma kada sannan sai manzon Allah yace amma ba abu bayan abin da ya gabata ne yabo ga Ubangiji subhanahu wata'ala da godiya gare shi fa innahu lam yakhfa alayya makanu manzon Allah yace halin ku bai koyi ba gare ni matsayin ku na zawwa ku bi ne manzon Allah yace bai koyi ba gare ni duka na san abin da ake ciki yace walakin ni kashitu an tufrada alayku manzon Allah yace ni naji tsoran kada a farlanta muku fata ajizu anha an gane kuma ku kasa daukan nauyi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fitowa bayan haka jama'a sun yi cewa manzo Allah sai ya kwance sai yake fitowa bayan dare na hudu wanda a wata riwaya da aka yi dare uku a dare na hudu sai yake fitowa da aka yi sallar asuba manzo Allah ya tashi a cikin jama'a ya fuskanto su ya yi musu gargadi yace duk abin da kuke bai koyi ba gare ni na san abin da ake shine yace lam yakhfa alayya makalukum matsayin ku kenan da halin ku bai koyi ba gare ni walakin ni khashitu abin da ya hana in fito manzon Allah yace naji tsoran an tufrada alaikum a farlanta muku wannan sallah ta dare fa ta'jizu anha ku kasa daukan nauyin ta wannan kuma rahama ce da tausayi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama tsanani akan al'ummar sa to manzon Allah yana kyamar wannan yana gujewa abinda zai zama tsanani ga al'ummar sa su kasa dauka kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anitum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim Aisha take cewa fa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal amru 'ala zalik aka karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mari akan haka manzon Allah ya daina fituwa kowa yake komawa gida yake an gane kowa kenan a gidansa yake haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina fitowa shine a waccan riwaya da ta gabata kenan aka zo zamanin Abubakar ba a yin wannan jami sai a zamanin Umar da ya ga mutane kashi kashi yazo ya hada su kenan wannan kaga yana nuna mana ashe tushen a hade a masallaci a yi sallar asham abu ne wanda ya samu asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi haka dan haka kenan Umar da yace ma dalla da wannan bid'a yana nihi bid'a a yare na larabci ba a shar'ance ba domin ba wani sabuwar ibada bace Umar yazo da ita abu ne sananne kuma yana daga cikin kenan rayar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wanda manzon Allah ya mana umarnin cewa mu bi sunnar magabata yanzu da hankalinka Umar zai kirkiri wani abu wanda yake baya da asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jama'a ku zo ku yi a matsayin addini wanda Umar da shi da dan shi suna daga cikin waɗanda ake jinjina musu a wajen tsantsar koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ma Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu zamani yayi zamani wasu sun rage a cikin abin da ake yi a zamanin manzo Allah wasu sun kara Aisha tace sai Umar da dan shi su kadai ne basu rage ba basu kara ba wanda su suna bin diddigin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to dan haka anan kenan babu wata gaba da za a iya kafa hujja da ita akan kirkira wani abu a cikin addini cewa bid'a ce mai kyau a babu sanan hadisi na shida a babu Aisha Allah ya kara mata yadda Abu Salama ibn Abdurrahman ya mata tambaya yace kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan yace mata yaya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take a cikin ramadan fa qalat aisha sai tace ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka tace a cikin ramadan ko wani wata na daban tace manzon Allah baya dadawa akan raka 11 an gane ko akan raka'a 11 manzon Allah baya dadawa yusalli arba'an Aisha take tace yakan yi raka'a 4 fala tas'al an husnihinna wa udulihinna tace kada ka tambaya dangane da tsawon su da kyawun su an gane ku kyawun su da tsawon su wannan ba sai an fada ba a raka'a ɗaya manzon Allah ya taba karanta izihi 10 ya karanta baqara da ali imran da suratul nisa'i da suratul ma'ida a raka'a guda kamar yadda yake cikin hadisin Huzaifa tace dan haka game da tsawon su da kyawun su tace wannan kada ka tambaya ba sai an fada ba ثم يصلي اربعا عائشه تاتي sannan sai yayi hudu fala tasal an husnihin wa udulihin suma kada ka tambaya dangane da tsawon su da kyawun su amma kar mu fahimci cewa hudun gaba daya a dunkule yake sai a karshen ta hudun yake zama ya sallama a'a ya gaya mana salatul layl masna masna sallah ta dare bi ce in kai biyu ka salance in kai biyu ka salance kenan a farko idan yayi hudu an gane ko sannan sai dan dakata sannan sai yi hudu kenan duk a karshen ta biyu kenan ya kansalance Aisha tace kuma yusalli salasan sannan sai ya sallaci raka'a uku sai ya zo da raka'a uku a dunkule wannan uku baya zama yayi sallama sai a karshen ta uku an gane ko kenan raka'a uku na karshe da yake gaba ɗayan su in yayi ta biyu baya zama sai ya tashi ya kawo ta uku sai a karshen ta ukun kenan zai zauna yayi tahiyya sai ya sallaci wannan ukun sune a matsayin mutri wannan takwas din da yayi wannan sune shafai wanda ɗaya kenan daga cikin nau'ikan sallar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin daren sa yace fa qultu ya rasulullah Aisha tace sai nace ya manzon Allah dan haka kenan anan abin da muke so mu sani malam ya zo da wannan hadisi na Aisha ya nuna mana cewa a tarawihi abin da ya dace ayi daidai da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dan haka da ya gabatar da dalilan da suke tabbatar da cewa sunna ce wadda ta samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fito yayi kuma wannan hada jama'a da Umar yayi kuma shine yafi dacewa a hada a masallaci ayi kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke a hade a masallaci ayi yafi mutun ya zauna a gida shi yayi tare da cewa malaman Shafi'iyya sun tafi akan cewa in kai mahaddacin Alkur'ani ne kuma ba za ka iya samun kasala da ragwanci in ka tsaya kai kadai to abinda ya dace ka tsaya a gida kai kai kuma matukar masallatai ba za su wuhinta ba kenan ba za a samu wanda zai jagoranci jama'a amma in har kasancewar masallatai za su wuhinta to a hade a masallaci ayi tare da cewa a hade a masallacin shine sunna hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna duk wanda ya kasance tare da liman har aka kai lokacin da aka salance aka gama manzon Allah ya ce za a rubuta masa qiyamul layl cikakke za a rubuta masa to dan haka sunna ne kenan jama'a su hade a masallaci su yi sallar asha to shine anan sai ya nuna mana kenan adadin da ya dace ayi kamar yadda wannan hadisi na Aisha tace ba a wata na Ramadan ko a wani wata manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11 kenan yayi biyu ya salanci yayi biyu ya salanci idan yayi raka'a 8 kenan yakan zo da raka'a 3 sune a matsayin mutrin sa to duk da cewa an samu a cikin riwayoyi cewa magabata wasu sun yi raka'a 21 wasu sun yi 23 wasu sun yi 35 wasu sun yi 38 har wasu cewa sun yi 41 gaba daya waɗannan asar din da suka zo kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yace daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samu sahabin da ya dada akan wannan raka'a 11 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi dan haka bayani mai gamsarwa dangane da sallah ta tarawihi akwai littafin da Sheikh Nasir Albani ya wallafa mai suna Salatul Tarawih wanda galibi bayan shi haka yake Salatul Tarawih sallu kama ra'aytumuni usalli kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada dan haka in yi zaka yi kenan ka takaita akan wannan adadi dan haka riwayoyin da suka zo ma akan yana yin 13 gaba ɗaya malamai sun rinjaye da cewa wannan 11 ita ce a wannan riwayoyi kenan akwai raka'a biyu wanda yake yi bayan isha'in an hada da wannan 11 kenan sun zama 13 wasu kuma sukan kawo riwayar kenan raka'atul fajr in an hada kenan sun zama 13 dan haka kai biyu ka salance, kai biyu ka salance, in kai sallama hudu kenan sai ka zo da raka'a uku a dungune, sune matsayin mutur. Shine muka yi bayani kenan wani lokaci akan kenan nau'i na wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan wannan abin da yake yi a cikin Ramadan kenan. In ma ya zamanto mutum yayi 13, kai biyu ka salance, kai biyu ka salance, kai biyu ka salance, in kai sallama 6 raka'a 12 kenan sai ka zo da 1 ta 13 kenan, shine wutirin kamar yadda yake cikin hadisi sahihi na Zaid ibn Khalid al-Juhani. Ko kuma kai wato 11, 11 kenan kai biyu ka salance, kai biyu ka salance, in kai sallama 5 sai ka zo da raka'a 1 shine wutirin. Ko kai 11, kai biyu ka salance, kai biyu ka salance, in kai sallama 4 sai ka zo da 3 shine wutirin. Ko kuma kai raka'a 9 kenan tun daga ta farko sai a ƙarshen ta 8 za ta zauna kai tahiyya. Idan kai tahiyya ba za ka salance ba sai ka tashi ka kawo raka'a ta 9, in ka kawo ta 9 sai ka zauna kai tahiyya ka salance. Ko kuma kai 7 kenan ba za ka zauna ba sai a ƙarshen ta 6, a ƙarshen ta 6 in kai tahiyya ba za ka salance ba sai ka tashi ka kawo ta 7, in ka kawo ta 7 sai ka zauna kai tahiyya ka salance. Ko kai 5 baka zama sai a ƙarshen ta 5 din za ka zauna kai tahiyya ka salance. Ko kai 3 baka zama sai a ƙarshen ta 3 za ka yi tahiyya ka salance. Ko kai 3 in kai 2 kai sallama sannan sai ka tashi ka kawo 1 sai ka zauna kai tahiyya ka salance. Ko kuma kai raka'a 1 gaba ɗayan waɗannan akwai hadisai ingantattu kamar yadda suke cikin sahihu Muslim, riwaya ta Aisha Allah ya karra mata yadda, kusan nau'i 11 na wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan Aisha tace fa qultu ya rasulullahi, sai nace ya manzon Allah, atanamu qabla an tutir, shin wai kana yin bacci kafin kai wutiri? Tambaye shi tai kafin kai wutiri kakan kwanta kai bacci? Qala sai manzon Allah yace ya Aisha, yace ya ke Aisha, inna aynayya, ki san da cewa idanuna ta nama ni, wato sukan yi bacci amma koda idanuna sun yi bacci wala yana mu kalbi, manzon Allah yace zuciyata ba ta bacci. Wannan kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idanunsa in sun yi bacci to zuciyar shi a farke take. Dan haka mala'iku da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata tawaga ta mala'iku sai suke cewa inna li sahibikum hadha mathala, wannan akwai abun sanya misali tare da shi, dan haka ku buga masa misali. Daga cikin mala'ikun sai wasu suka ce ai bacci yake, wasu sai suka ce a zuciyar, suke cewa inna, suke cewa lalle idanunsa su suke bacci amma zuciyar shi a farke take, duk abin da za ku faɗa yana ji ya sani. Ku sanya masa misali. Sannan sai suka buga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali, suka ce misalin shi kamar misalin mutum ne ya gina gida, ya gama ginin gaba ɗaya tsaf, ya kawo kayan alatu da kayan walima komai an shirya gida, sai ya tura ɗan aiki je kaka gayyato jama'a su zo gidan wani ana walima, su zo gida kaza ana walima. Shine sai suka ce an gane ko, ya tura kenan aje a gayyato jama'a su zo za a yi walima a wannan gida da aka gina, sabon gida an shirya komai. Sai suka ce to wanda ya gina wannan gida shine Ubangiji, menene gidan? Ita ce aljanna. Wane ne dan gayyata wanda aka tura? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ya karba masa kenan zai shiga wannan gida kuma zai ci abincin da aka shirya. An gane wane ne mai gayyar? Shine Ubangiji subhanahu wataala, ya gina aljanna, ya sanya komai na ni'ima. An gane kuma yana gayyatar bayinsa, wallahu yad'u ila daris salam. To sai ya tura, wane ne zai gayyato jama'ar? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana kuzo 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 kuzo, kenan wanda ya amsa masa zai shiga wannan gida kuma zai ci abincin da aka shirya, wanda kuma ya juya masa baya ba zai shiga wannan gida ba lantana ya ci abincin da aka shirya. Dan haka fatanmu shine Allah ya sanya mu dace da gidan aljanna. Wannan a takaice kenan dangane da qiyamul layl. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.